Jawaban gwamnonin da suka hada da gwamnati Dikuraɗa na Katsina da Abba Yusuf na Kano da Umar na Madi na Jigawa da Dauda Lawal na Zamfara, sai kuma Muhammad Nasir na Kebbi da Kalib Muftuwang na Filato da Ubasani na Kaduna da Umar Bago na jihar Neja da Hiyancis Aliya na jihar Benue da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad sun karkata ne akan shawo matsalar rashin ayyukan yi ga matasa wanda kuma shine ya haifar da rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya. Daya bayan daya gwamnonin sun bayyana yadda batun rashin tsaro ke mai da cigaban jihohin baya tare da yin kira ga neman taimako ga Amurka ta fannoni da dama domin shawo kan matsalolin. Gwamnati Dikuraɗa na jihar Katsina ya ce wajibi ne su tinkari wannan aikin tare domin kaucewa tufka da warwara.
So I think collective approach to insecurity will help to address the challenge, because if I'm able to push the bandit, they will move to the Zamfara.
Ina jin yaki da batun rashin tsaro bai daya zai taimaka ainun, saboda idan muka kori ƴan bindiga za su koma jihar Zamfara. Amma idan a can Zamfara din ana daukan irin wannan mataki lokaci guda, to can ma za su turo su da haka za mu magance wannan lamarin baki daya. A nasa jawabi, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal, wanda shi ma yayi ra'ayi da gwamnan jihar Katsina, cewa yake
if we able to address these issues, that will go a long way in solving some of the major challenges. So the good thing is we are all together.
Idan muka yi kokarin magance wannan matsalar rashin tsaro, zai taimaka wurin shawo kan manyan matsaloli da ke addaban al'ummar mu. Abin farin ciki yanzu shine muna wannan aiki tare. Duk da cewa jihohin arewacin Najeriya na fama da matsaloli musamman maso yamma, amma akwai jihohi kamar su Filato da jihar Neja da Benue da ke arewa maso tsakiya sun bayyana irin matsaloli da su ma suke fuskanta. Dalili ne kuma gwamna Kalib Muftuwang na jihar Filato ya ce dole ne a tantance yanayin kowace jiha domin sanin yadda za a tunkari matsalar ɗaiɗaikun jihohin. Ya kuma ce arewa maso tsakiya ta daɗe tana fama da matsalar rashin tsaro kafin wannan lamari ya shiga yankin yamma.
If we have this conversation in a monolithic sense, it won't give us the desired result. We need to break.
Idan muka nemi shawo kan lamarin da salo iri guda, to ba za mu samu sakamakon da muke bukata ba. Ya kamata mu tantance sosai kuma a duba yadda kowace al'umma take, da haka za mu iya fahimtar matsalolin da kuma hanyar da za a magance su. Ubasani na Kaduna ya kyautar zato yin haɗin gwiwa da cibiya irin ta bunƙasa zaman lafiya ta Amurka zai taimaka da yaƙi da ta'addanci a Najeriya.
To zo mu wannan wuri zuwa ne muka yi domin mu samu yadda za a haɗa kai, domin kamar yadda ka sani mu a arewa maso yamma muna da matsalar tsaro, kuma wani abu ne wanda a halin da ake ciki yanzu duk abin da zamu yi muna yi mu ga cewa al'ummar mu ta samu tsaro kuma ta samu zaman lafiya. Amma a halin da ake ciki a duniya gaba ɗaya yanzu nan, wajibi ne a samu haɗin kai ga irin wannan institution wanda suna ƙoƙari sama da shekara 40 suna taimakama ƙasashe domin a samu zaman lafiya da kuma taimaka musu da duk abin da kamata a yi ta fannin horon al'umma, wato ta harkan training da kuma ta harka na ganin cewa sun bada gudunmuwa domin al'ummarmu waɗanda suka samu matsaloli saboda rashin tsaro. Manoma ne, ƴan kasuwa ne, an talafa musu kuma an ba su taimako, domin shi rashin tsaro yakan kawo abubuwa da dama.
Ana nan dai ana ci gaba da wannan taro, kuma za mu ci gaba da bibiya mu kawo muku duk halin da ake ciki. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.